الحمد لله حمدا دائما وكفى، شكرا على طيب جدواه الذي وكفى، احمده تعالى حمدا حمدا، واشكره تعالى شكرا شكرا، واذكره تعالى بشرا بكرا، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله ازكى البريه سيدا وعبدا، صلى الله عليه وعلى اله الاطهار محسدا لم يزل يندى، وذريته المباركين ثناء ومجدا، وصحابته الابرار والتابعين ومن تبعهم باحسان ممن هام بهم ابتداء ووجدا، وسلم اله العرش تسليما عديدا مديدا، هم به احظى واجدا. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله. يوم مسلمي بركه المتسادوا اتكم من ان يمجينا شاهدوا جوجل رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da 15 ga watan hudu miladiyya annabi Isa alaihi salam shekara 2022. Da fatan in kuma musulmi ba mu manta ba, yau ma cikin hukuncin Allah mun dawo cikin wannan masallaci na Abu Huraira wanda yake nan unguwa ta kai goma a cikin wato zon Kabban nan cikin garin Abuja. Dan kuma ba tsirin gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba a cikin wannan majami'ar barka. To, da fatan yin wa musulmi ba mu manta ba, jiya mun karanta aya ta 11 wanda insha Allahu ta'ala za mu tafi aya ta wato 12 da kuma ta 13 insha Allahu ta'ala, tun da ayoyi ne wanda suke haɗe da juna. Amma kafin nan ga tambayoyi kamar yadda aka saba, wannan yake cewa assalamu alaikum, Allah ya kara ba da lafiya, amina. Ya ce annabi Yusuf ya yi zamani kafin annabi Musa? Annabi Yusuf aishi wato ɗani a wajen annabi Yaqub alaihi salam. Annabi Yaqub kuma shi kansa ɗani a wajen Ishaq alaihi salam. Ishaq kuma ɗan waye? Annabi Ibrahim alaihi salam, kakan annabawa annabi Ibrahim alaihi salam. To, jikansa ne annabi Yusuf alaihi salam. To, annabi Yusuf alaihi salam ya zo farko kafin annabi Musa alaihi salam. Amma annabi Musa da ya zo sai samu matsayi wanda ya fi na annabi Yusuf alaihi salam, tunda shi yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul, manzanni waɗanda Allah ya ambata cewa suna da cikin wato top 5 kenan, manya-manya a cikin annabawa guda 5 babu kamar su. Annabi Musa yana cikin su. Wanda ya ce malam, hukuncin wanda yake azumi kuma ya taɓa hannun mace, idan ya taɓa babu komai shi kenan, amma idan ya taɓa wani abu ya faru ko hannunsa ko kuma wani abu ya fita a cikin jikinsa, to shi ya san saura. In har wani abu ya fita mazi da makamantansu, wannan azumi shi yana nan. Amma idan har mani ya fita kuma, to magana ta ƙare, azumi sai tun. Amma wannan kuma abin suka ce wannan saɓani ne dai bakin malamai. Amma dai in ka taɓa hannun mace babu wani abu, to shi kenan. To, meye na mutum ma da garaji kana azumi ta je ka dinga taɓe-taɓe? Idan ba Allah ya yi ka, wato babu yadda za a yi ma a ce kana da control a cikin jikinka. Ba kowa ba ne, wani daga ya kai hannu ya taɓa jikin mace, to shi kenan ba sai la haula wala quwwata illa billah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da Aisha take faɗa hadisi cikin sahih Bukhari 1927, hadisi cikin sahih Muslim 1106, haka hadisin ya tabbata hadisin a cikin sunan na Abi Dawud hadisi na 227, da hadisin cikin sunan na Tirmidhi hadisi na 727 shi ma, haka hadisin littafin Muwatta na Imam Malik hadisi na 800, hadisin ya tabbata a cikin musnad da Imam Ahmad bin Hanbal 24,130, da kuma 24,154. Aisha take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu an-nisa wa yubashiruhun, manzon Allah ya kasance yana kirtin din matan shi kuma yana hada jiki da su. amma sai Aisha take cewa wa kana amlaka kulli irbihi, shi manzon Allah ya fi ku iya rike shi a wasa, kowa mai saki ba zai iya ba, amma shi manzon Allah idan bai yi to kai waye? Kowa mutum sai kana azumi ka je ka kaje yi kanka damuwa, Allah ya gafarta maka. Wanda ya ce malami ne hukuncin wanda yake azumi sai ya yi barci kuma farka ya farka, wandansa zai yi sai ya ga wandansa a jiki babu komai, wannan hukunci ne na Allah, ba shi ya kirkiro kansa ba. Ka yi bacci sai yi mabarki, musamman gauraye sun fi yin mabarki gauraye, amma wanda ba gauraye ba galibi da cike yin mabarki ba, in ba dai Allah ne ya jarrabe shi da kasancewar matar shi ba ta kusa da shi ba. Haka nan shi ma mai mata dai wani lokaci aminan gauraye ne, shi ma ɗan wani lokaci idan aka ɗan samu wani matsala ko wani rashin lafiya ko kuma ƙyar tafiya, to sai ka ga shi ma ɗan ya shiga cikin wani yanayi, to kaga daga nan kuma sai a taimaka mafaki, to Allah gafarta ma babu komai a kan shi wallahu a'lam. Wani ya ce malam a yi mana bayani akan sihiri ko tsafi da aljanu a watan azumi, gashi kuma an kulle aljanu kamar yake nan, a yi bayani akan aljanu da sihiri a cikin azumin watan Ramadan, gashi kuma an ɗaura aljanu, sai mutum kenan ya je ya yi kenan? To wanda yake zuwa yake yi gashi duk da cewa ana cikin wata mai albarka, ya kasance shi ma cikin shaidanu kenan. Shi sa Allah maɗaukin sarki cikin suratul an'am yake cewa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinn, akwai shaidanu cikin mutane da aljanu. To idan mutum shaidanin kansa ne da kansa, to shi ma ɗin zai kasance ana azumin watan Ramadan, ana aikin alheri, amma shi yana can yana badala. Allah ya kare mu. So ne ce assalamu alaikum ya sheik, Allah ya kara ma ilimi amin. Tambaya ta shi ne kwanakin baya kafiran Jos sun tare motocin musulmi wanda suka taso daga Bauchi suka musu kisan gilla. To malam a matsayinka na babban malamin Jos, wani tsawatarwa kuka yi akan wannan kisa? To ha, na daidai inda kana bibiyan karatuttuka a social media kusan an yi kusan sati biyu zuwa uku duk karatun tafsiri da muke a can da karatun littafin hadisi na Riyadu Salihin, babu wanda ba mu yi buɗe wuta a kai ba, kowanne mu yi buɗe wuta iyaka buɗe ba, mu yi iyaka abin da za mu iya yi mu isar da sabon Allah kan cewa a ɗau mataki a kan ƴan uwan musulmi da aka kashe. Domin duk inda aka kashe ɗan uwan musulmi, in har baka nuna abin ya taɓa ka ba, to lallai a sheke nan ko kai baka daga cikin ɓangaren al'ummar musulmi, domin su musulmi kal jasadil wahid, kamar da hadisi yake cikin sahihai, kamar gangan jiki ne wanda yake guda ɗaya, idan shi ta kamin hu abuwan da da'ala hu sa'irar jasadi bi sahabi wal umma, idan har gefe ɗaya na gangan jikin mutum yana cikin wato raɗaɗi na wani rashin lafiya, to gangan jikin gaba ɗaya shi ma sai ya ɗauka da rashin lafiya, wato ma'ana al'ummar musulmi gaba ɗaya kamar gangan jiki ne guda ɗaya, daga hannunka bai da lafiya ai jikinka zai nuna maka iya cewa lallai fa hannunka jikinka ma ba lafiya. To ya kamata idan aka taɓa ɗan uwan musulmi, to kai ma ka ji a ranka, ɗan uwan musulmi aka taɓa, kuma mun yi iyaka abin da za mu yi, mun faɗa a kan jami'an tsaro da gwamnati su ɗau mataki, ba su ɗau mataki ba wannan kuma sai an je gaban Allah. Domin hadisi cikin sahih Muslim, man istata mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, ko wanda a cikinku ya ga abin ƙi to ya canza da hannunsa, fa in lam yastati fa bi lisanihi, idan ba zai iya ba ya yi da harshensa, to mu yi da harshen, mun iyaka abin da zamu yi, mun nuna abin da aka yi ba daidai ba ne, kuma ya kamata a ɗau mataki. Har yanzu ma muna magana muna ƙara kiran gwamnati da ta ɗau mataki waɗanda suke wannan kisan gilla a ɗaukar mataki a kansu, idan ba a ɗaukar mataki ba, to a sani ba Allah zai ɗauka. Allah ya gafarta mana. Waɗannan tambayoyi sun ƙare, Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Idan ba a manta ba, jiya mun karanta ayatu 11 a cikin suratu Taghabun, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma asaba min musibatin illa bi idhnillah. Babu wata masifa, ma asaba min musibatin, babu wata masifa da za ta shafi mutum illa bi idhnillah, face da izinin Allah. Hatta rashin lafiya, mutum ya yi rashin lafiya, wannan jarabawa ce ta musiba. Hadithi cikin sayyid targhib 3435, inna Allah la yabtali al-abda bis-saqam, Allah yakan jarrabu bawa da rashin lafiya hatta yukaffira anhu kull dhanbin, domin Allah ya kankare mai dukkan zunuban da yake tattare da shi. Ashe kenan, idan aka jarrabu mutum, wata ni'ima ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake saka wa dan adam ta karkashin wannan jarrabawa da ya maka. Rashin lafiya sai a kankare maka zunubanka. Kada mutum ya dauka cewa musiba ta same shi, a'a kaza kaza, a'a wani sai kaga Allah ya hukunta ya bar mata, amma matar ta dinga samun jarabawa, idan ta aihu dan ya mutu, in ta aihu dan ya mutu, in ta aihu dan ya mutu, wani sai a kai su 5 ko su 6 ana fama. Amma mutane sai su fara canbi, a fara tunanin a'a ai matar nan kaza ce, ai matar nan kaza ce. Ashe kenan, idan mutum Allah ya jarabe shi, ya sani wannan jaraba daga wajen waye? Daga wajen Allah. Shi yasa Allah ya ce wa man yu'min billahi yahdi qalba, duk wanda ya yi imani da Allah to Allah zai shigar da zuciyarsa. Malamai suka ce kamar Ibn al-Jawzi a cikin Madarij Salikin mujalladi na 187 yace amradul qulubi, cututtukan da suke cikin zukata na dan adam, shubuhatun wa shahwat, akwai shubuhuhi akwai kuma sha'awa. Sai yake cewa wal qur'an, shi alqur'ani mai girma, shifa'un lin naw'ain, shi alqur'ani waraka ne ga dukkan waɗannan cututtuka da suke tattare da dan adam. To man yu'min billahi, to wanda ya imani da Allah, yahdi qalbahu, Allah zai shiryar da zuciyarsa. Ashe kenan, duk wani irin cuta da take cikin zuciyarka ta shubuhat da kuma shahawat, to Allah zai warkar da kai in dai ka yi imani da Allah. Ina fatan muna fahimta. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu, inji Abu Uthman al-Jizi yake cewa wa man yu'min billahi yahdi qalbahu, shine ai abin da ake nufi, ai man sahha imanuhu, duk wanda imanin sa ya kasance ingantacce, yahdi qalbahu, Allah zai shirye da zuciyarsa, littiba'i sunna, sai dawo zuwa ga karantarwar sunna. Me karantarwar sunna ta yi akan maganan wanda musiba ko wata jaraba ta same shi, me ya kamata na yi? To idan mutum ya ɗauki wannan, to ya ci ribar duniya da lahira. Ina fatan muna fahimta. Shi yasa Allah ce wa man yu'min billahi yahdi qalba, sai Allah ce wallahu bikulli shay'in alim, Allah akan dukkan komai matsani. Bikulli shay'in alim, ai wallahu bikulli shay'in zu ilmin, Allah a dukkan komai mai ilimi ne. Ibn Ashur a cikin At-Tahrir wa At-Tanwin yake cewa kinayatun an mujazati as-sabirin bil thawab, wannan wata kinaya ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a kan akwai sakayya da zai wa waɗanda suka yi haƙuri a kan musifa idan ta same su. Shi ne Allah ce to alimu, yana sani, in ka yi to ya sani, in ba ka yi ba ya sani. Ina ba ta mana fahimta. Wannan shi yasa Imam al-Qurtubi a cikin Litaf al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an yake cewa ai wallahu bikulli shay'in alim, ai la yakfa alayhi, babu abin da yake ɓuya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wani abu da in ka yi shi to ba zai ɓuya a gare shi, in ka yi dan shi ne to ba zai ɓuya a gare shi ba. La yakfa alayhi, ba zai ɓuya a gare shi ba. Man qada wa sallama li amrihi, wanda ya jayu ya yi submitting ɗin kansa, ya miƙa kanshi zuwa ga Allah a kan ita wannan masifa da ta zo, to Allah yana sanar da shi. Allah ya maɗaukin sarki miki roƙo ya gafarta mana. To sai kuma yanzu Allah subhanahu wa ta'ala zai ƙara juyar da maganar, a yi magana zuwa ga mu'minai zalla, domin su ne suka yarda da Allah. Sai Allah ce mini فإن توليتم إن هل كك جوية بايا فإنما على رسولنا البلاغ المبين فإنما كوي على رسولنا أكم من ذم البلاغ المبين شين إسر وولمك مبيني شياغم إسر جطابيش سوراكو إذن بقيبا يا رجنا دبارة تارهي قبش غريجيا ومن يدي تعالى يتوى وعطيع الله وعطيع الرسول ابن عاشور يتوى وانا آية aya ce wacce take an yi akafinta ne akan wa man yu'min billahi yahdi qalbuhu tabaya wanda yake imani da Allah Allah zai shirye da zuciyarsa to an dubana ta ne a cikin wannan aya li annaha tadammanat domin ita wannan aya ta kunshi annal mu'minina lallai mu'minai mutahayyi'una li ta'ati Allahi wa rasulihi su mu'minai ashriya suke domin ida'a ga Allah da kuma manzansa ina fata mana fahimta ashirye suke da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzansa lima yad'uwanihim ko lima yad'uwanihim ilayhi zuwa ga abin da suke kiran al'umma lima yad'uwanihim ilayhi abin da suke kiran mutane zuwa gare shi min kamal al-akhlaq na dabi'u wanda suke masu daraja to lallai su mu'mini ashirye suke shi yasa Allah ya ce wa man yu'min billahi shine a wannan aya sai ya ce wa abi Allah wa abi Rasul fida'a ga Allah sanan kuma fida'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata muna fahimta nan ta'a da Allah subhanahu wataala ya amfani da ita malamai suka ce far'un an tahaqqul iman wani bangare ne da imani yake tabbatuwa da shi wanda idan mutum bai da'a ba ashe kenan bai da Allah kuma sanan bai da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan yayi daidai da hadith Mu'adh bin Jabal wanda hadith yana cikin Sahih Bukhari 1419 sannan hadithin ya tabbata a cikin Sahih Muslim hadithi 19 wannan na Imam Bukhari 1469 ina fata muna bayyana ko kuma 1496 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai aiki Mu'adh bin Jabal zuwa Yaman sai yake cewa falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sai fa innahum ata'uka lidhalika kunji bayan ya ce farkon abin da zaka kira su wadancan mutane na kafar yaman akan shaidawa babu abin goja da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammad manzon sa ne sai ya ce to in sun maka da'a fa akhbirhum to kabatu labari anna allaha aftaraḍa 'alayhim sadaqatan Allah ya fardanta musu sadaka ashe kenan da'a ce ga Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya shaida cewa babu mota da gaskiya sai Allah to shi fa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa atiu Allah wa atiu ar-rasul ku da'a ga Allah ku kuma ku da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ashe kenan yin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala daban sannan da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban shi fa Allah subhanahu wataala ya kira wa atiu Allah fi wa atiu ar-rasul domin irin da'a da za'a wa Allah ba ita ce irin da'a da za'a ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai inda da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma da'a ga Allah take tarayya akwai inda kuma suka rabu mun fahimta amma yanzu mutane gaba ɗaya cakudawa ake duka kawai amma shi Allah abinda ake mai ana bautata mai ne shi kuma manzon Allah ba bautata mai ake ba da'a ake mai mun fahimta to da wannan mutane da yawa ana kafar suka bata wani ya ma wuce gona da gini a yau ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma wajen malamin da kushe hukunta sai kuma yana bautata mai akwai wanda yake cewa kul huwallahu shehunta take nunawa قل هو الله قل كتي هو الله شيني ألا أحد شي كذي أما وني أتولنا تفع يا جنك نام وني
kai kana tunanin zamu zauna lafiya kafar nan irin wadannan suna nan mu zauna lafiya wallahi ba zai yi ba to Allah ya jarabe mu da wasu iri iri daban-daban Allah ya ce wa aqimu Allah wa aqimu Rasul anan Allah ya ce ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata muna fahimta kalman aqimu Allah wa aqimu Rasul da kuma aqimu Allah wal rasul da kuma aqimu Allah wa rasuluhu to waɗannan kashi uku kenan yadda suka zo a cikin alqur'ani bi girma akwai aqimu Allah wa aqimu Rasul ina fata muna fahimta wannan ya zo guri biyar a cikin alqur'ani bi girma idan muka koma cikin suratul nisa'i aya ta 59 Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhallazina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasuula fii wa qulil amru bikum kajaran atii'u Allah fii wa atii'u ar-rasuul mun fahimci wannan sannan nabiyu a cikin suratul maida ina fata muna fahimta a cikin suratul maida kuma Allah subhanahu wataala yana ce mana yace wa atii'u Allaha wa atii'u ar-rasuula wahdahu ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon Allah wahdahu ku shiga taikayin ku mun fahimci wannan sannan a cikin suratul nur ita ma aya ta 54 Allah subhanahu wataala yake cewa kul atii'u Allaha wa atii'u ar-rasuul ka faɗa musu su yi da'a ga Allah sannan kuma su yi da'a ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata muna fahimta to sai kuma na ƙarshe suratu Muhammad shine aya ta 33 ya ayyuhallazina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasuula wa la tubtilu a'malakum waɗannan su kadai ne suka zo cikin alqur'ani mai girma kaf inda Allah ya hada da'ar shi da kuma da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to inda kuma Allah ce atii'u Allaha sai ce wa rasuula bi fadda da'a ga manzon Allah ba su kuma guri biyu ne kansal a cikin alqur'ani mai girma suratu ali imran aya ta 32 da aya ta 132 mun fahimta qul atii'u Allaha wa rasuula aya ta 32 kenan sai kuma ta 132 sai ce wa atii'u Allaha wa rasuula la'allakum turhamun mun fahimta wancan qul atii'u Allaha wa rasuula fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin in har kuka juya baya ko lallai Allah subhanahu wataala baya san kafiri ashe juya bayan ashe kafirci ina fatan muna fahimta to a ina ne kuma inda Allah subhanahu wataala ya ce atii'u Allaha sai ce wa rasuulahu shi ma bai faɗi da'a ba can wa rasuula da alif da lam nan kuma wa rasuulahu shi ma din idan kuma in ka duba farkon suratul anfal yas'alunaka 'anil anfal qul al anfalu lillahi wa rasuul kaji wa rasuul ina fatan muna fahimta فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله كنجي ورسوله في داعا الله ده كما منزن شي منزن نواي الضمير يعود الى الله كان النبي شي ما اتين سوره الانفال ايه 20 يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه كنجي ولا تولوا عنه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله فيتي ورسوله mun fahimci wannan da kuma a cikin suratul anfal din aya ta 46 wa atii'u Allaha wa rasuulahu kun ji wannan ita ce aya ta 46 sai kuma suratul mujadala aya ta 13 a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwakum sadaqat fa id lam taf'alu wa taaba Allahu 'alaykum fa aqimu as-salata wa atu az-zakata wa atii'u Allaha wa rasuulahu wallahu khabirun bima ta'malun waɗannan su ne kaɗai ɗa'a da suka zo cikin alqur'ani mai girma wanda kashi uku na faɗa kashi na ɗaya an faɗi ɗa'a da kuma ɗa'a ga manzon Allah kashi na biyu an faɗi ɗa'a ga Allah sai aka jingina manzon Allah a jiki wa rasuula da alif da lam lamul akhir tana nuna shi annabin nan manzon Allah kenan mun fahimta can kuma sai ta ce atii'u Allah sai a ce wa rasuulahu da shi manzon nashi hu din zamirin yana komawa zuwa ga wa shi Allah ina fata muna fahimta shi ka ɗaya daga cikin magabata yake cewa waqara atii'u wa atii'u zahida من بعد الأولى في النساء والمائدة ومثله في النور والقتال وخامس فوق الطلاق تالي وآل إمران بها فتسقطا في موضعيها لا تكن فرضا. الله أكبر. Yake cewa idan ka hada wannan baitin ka karanta da kyau to baitin yana karantar da kai duk abin nan da na faɗa gaba ɗaya na ayoyin nan. Ina fata muna fahimta. Sai yake cewa waqra abiu wa abiu zaida, ku karanta abiu da abiu, abiu Allah wa abiu rasul, kenan zaida a ƙara akan na farko da akan na biyu kenan. Kun fahimta? Waqra abiu wa abiu zaida. Sai yake cewa min ba'di al-ula akan bayan na farko fin nisa wal ma'ida a cikin suratul nisa da kuma suratul mai suratul ma'ida kun ji su abiu wa abiu kenan yace wa mithluhu fin nuri wal qital fa tambacin irin abiu da abiu a cikin suratul nur da kuma qital bai ce da suratul qital suratul muhammad mun fahimta sai yake cewa to nabiyar dantsu shine sai yake fada cewa wa khamisun fawqa at-talaqi tali nabiyar dantsu yana saman suratul talaq wata sura ta take surat kafin suratul talaq ta gaba ina ba ta muna bayyana sai yake cewa wa ali imran biha qad saqata na ali imran kuma saqata an jifal an taukar da wannan abin din nabiyun ba a bade shi ba fi mawdi'iha la takun mufarrida a wajejanta guda biyu kada kai sakaci kan wannan abin da ake faɗa maka to Allah madaukin sarki yace ku ida to ita da'a malami suka ce adda'atu naw'an ita yin da'an da Allah ce wa abi Allah wa abi rasul kashi biyu ne akwai adda'atu mutlaqa akwai da'a takakkiya wanda Allah ya sake ta kowa ya je ya wa Allah da'a ita da'a ga Allah babu maganan excuse da'a ga Allah babu maganan limit da'a kai da'a iyaka abin da zaka iya amma akwai ghayr mutlaqa akwai wanda ba takakkiya ba malami suka ce to ghayr mutlaqa din kanta ta kafi kashi biyu wanda ba takakkiya ba shine ba a yadda wani mutum wanda ba Allah ba a ce ka take yi mai da'a sake gaba daya komai kana mai to wannan bai halatta ba to ita kanta ghayr mutlaqa din na faɗa kashi biyu ce akwai ta'atuhu fi ta'ati Allah shi kan shi wani wanda ba Allah ba to akan mai da'a idan ya wa Allah da'a kaman matarka baka saka zo ka tirsa ta kaka ce ta maka abu akan abin da yake ya saba wa Allah ba danka ka ce sai ka tilasta shi ya maka wani abu wanda Allah bai faɗa ba to wannan kuskure ne hadisi ya tabbata cikin sahihain sai bukhari 1440 hadisin ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin 1840 la ta'ata li basharin fi ma'siyatillah inma ta'atu fil ma'ruf dan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba a yin da'a a wajen saba wa Allah ga wani dan adam ko waye shi inna mabda'atu da'a fil ma'ruf a abin da yake na alheri abin da yake sananne to shi ake yi amma idan ba wannan ba ai dan adam ka je ka dinga mai da'a ta wuce gona da iri ba ina fata muna fahimta to Allah subhanahu wataala yake cewa wa atiu Allah wa atiu rasul ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a nan wajen ita kanta da'a a wajen saba wa Allah ita kanta ta kasu gida biyu akwai da'a da zaka je kama wani fi ma harrama halalan ya haramta da abin da yake halal abu ne ga shi halal a cikin musulunci amma wani sai zo ya haramta shi kai kuma ka bi shi akai to wannan yana daga cikin akbarul kaba'ir ga daga cikin mafi girma ita ce shirka ga Allah subhanahu wataala amma na biyu shi kuma bai daga cikin shirka wato mutum ne ya yarda da cewa abin nan da ake yin sa Allah ya halatta shi ya yarda Allah ya haramta amma yana bin mai gidan shi akan saban Allah kun gane mai gidan shi ya sa shi yayi abu to sai ya fahimci wannan abin a cikin musulunci haramun ne amma dai shi yana yi ne kawai saboda abin da yake samu na duniya to wannan ya koma riya ba shirkun akbar bane ya koma riya ina fata muna fahimta to shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ayi mai da'a ku saurara ku ji da'a ta Allah ita ce farko hadisin Jabir bin Abdullah wanda hadisi yana cikin sahih muslim 1885 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ji Jabir yake cewa sallaitu nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatul eid sallar eid da muka yi sallar eid tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai manzon Allah ya tashi muttaki'an ala bilal sai manzon Allah ya dogara akan bilal Bilal bin Abi Rabah bakin bawa sai manzo Allah ya dogara gare shi sai ba Allah dai ba Allah wa asna alaihi dai ba Allah shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai yace mutane ku yi kokari ku dinga yin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga manzo Allah annan ya faɗa da'a ga Allah domin da'a ga Allah ita ce farko da'a ga Allah shine a bautata mai shi kadai mun fahimta da'ar Allah kenan da'ar manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam shine abishi a cikin karantar wanda ya karantar da al'umma to ku saurara ku ci ita kanta da'a abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita karantanta malamai suka ce to ta kafi gida uku na daya akwai al-af'al al-jibilliyya akwai ayyuka wadanda suke na halitta na tsarin Allah haka ya halicci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai mun fahimci wannan akwai al-af'al allati qulima annaha min khasa'isihi akwai ayyuka wadanda an san wadannan suna da cikin khususiyya Allah ya kebance shi shi kadai da wadannan abubuwa sannan na uku akwai al-af'al at-ta'budiyya akwai ayyuka wadanda suke na bauta to mu koma na farko al-af'al al-jibilliyya akwai ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tsarin halitta shi haka Allah ya halicce shi kamar tsayuwa kaman zama cin abinci shan abin sha to annan kansa malami sun tafi gida biyu waɗansu suka ce nau'un ja'an nasu fihi akwai gefen da shari'a ta zo a kai aya da alqur'ani da hadisi sun zo sun ce ayi to a wannan wajen malami suka ce yushra'u ta'assi wal iktida'u bihi ya shar'antu a ce akwai kai manzon Allah akan irin waɗannan abubuwa ina fatan muna fahimta na biyu akan ayyukansa waɗanda suke na cin abinci da sha nau'un lam ya'ti nassun fi mashru'iyyatihi babu wani nassi alqur'ani ko hadisi da yazo yace eh sai an bi manzon Allah akan ayyukansa da yake yi na dabi'a to idan babu abin da ya kasance babu wani nassi da yace abu manzon Allah akan ayyukan da yake yi waɗanda suke shari'a bata nuna akai ba to anan shi ma din malamai sun tafi gida biyu waɗansu suka ce eh mandubun ya halatta akwai kai manzon Allah kamar da Abdullahi bin Umar yake Abdullahi bin Umar fa wucewa kai yake yi wata rana za su shiga cikin garin Madina shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garin Makka kai afin sai manzon Allah da yazo wata bishiya bishiyar ta yi girma akan hanya sai manzon Allah ya dan dunkusa sai ya wuce Abdullahi bin Umar da ya gani lokaci yayi lokaci an tare bishiyar ba amma da yazo sai shi ma ya dunkusa sai sahabbai suka ce babu bishiyar sai ce eh tunda dai yayi sai nayi to malamai suka ce to wannan gefen mandubun amma waɗansu malamai suka ce a'a in dai babu nassi da yace ai kawai an ga yana yin abubuwan sa ne mun fahimta to waɗansu jumhurin malamai suka ce to bai halatta a ce dole sai an bi shi ba jumhurin sun tafi anan in ka duba littafin littafin wato Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah abin nan fi tawassul wal wasila قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة شايفي نتبيد بيارة شايفي نتبيد شدة جمهور ما لم يكن تبع في انشوائي بيزم الدولة في أنقل في من من الله عند أنت الدولة تدابيت من الله يجب أن أبنجي دين ديك الضيوة قوة سيئي إذن بقي بكاشر تكون مصيبة إنا بحث من أبنجي تو من قمع دوانا مجيء الأفعال التي قلما أنها من خصائصه أقول أيوكا أن أنتم خصوصية تشجي shi kadai kaman auren mata sama da hudu ko wannan mutum bai sai ba to idan abu khususiya ce ta manzon Allah la yushra'u ta'dibihi bi shar'anti am kulli mutum ya ce ya bai kwaya ba ba za ka yi ba kamar yadda ya faru hadisi cikin sahih bukhari hadisi na 2556 hadisi ya kara tabbata cikin sahih bukhari 2887 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi sallar idi abu burda sai ya dauko abin yankansa na layi sai ya yanka tun kafin a ji sallah sai manzo Allah ce wannan nama akwai bukaci babu ladan layya sai ya samu manzo Allah ya ce ya rasulullah to ina da wata akuya shin zan iya yankawa sai manzo Allah ya ce izbah ka yanka walan tasluha li ghayrika amma bi halatta ga wani ya kare ni sai kai kalai kaga wannan khususiyya ce zuwa ga abu murda to shi fa wannan dalilin Imam Shawkani a cikin littafin Irshadul Kuhul shafi na 35-36 yake cewa wal haqqu abin da yake gaskiya bai halatta mutum ya kwaikwayi manzon Allah fi ma farraha lana cikin abin da manzon Allah ya mana bayani garau a fili annahu khassun wannan abin ya kemance shi ko menene ka'inan mankana ka'inan makana duk abin da ya kasance illa bi shar'in yakhussuna sai idan an samu wata shari'a da take bance tace eh mu ma za mu yi ina fata muna bayyana sai na uku al-af'al at-ta'budiyya ayyukan sa na bauta da yake yi to duk abin da manzon Allah yake na bauta in dai ibada ne to wannan wajibi ne kowa sai ka gubbe shi سوره الاحزاب ايه 21 لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه حقيقه ان من ظن الله ان ابن جدي تعالى كنا دا في رسول الله جوجن من ظن الله اسوه حسنه ابو كيكيو وندي كيكيكاوا صلاه دا يكي كيكيكوي شي حديث كتب البخاري 631 صلوا كما رايتموني اصلي في صلاه دا كوكا زني انا صلاه من فهمت wannan malamai suke ce to kai fayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya shi in ka tattara shi idan kana so ka fahimce shi to a cikin abu guda biyu ne fil aqwali wal af'al a cikin abin da ya faɗa sannan da abin da ya aikata anan ake kai fayyan sa mun fahimta to anan malamai suke ce eh ya halatta matlubun min al insan an yata'azza wa yatajib bin nabi sallallahu alaihi wasallam an shar'an ta mutum ya kai fayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abubuwa da yake wanda da'a ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kunshi girmama shi wannan da'a ce ita ma ka so shi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka girmama magana da yake Allahu akbar imamu Malik rahimahullah ka dubo littafi sa'atun wa sa'a na Dr. Mahmud Al-Bisri shafi na 258 inji Abdullah ibn Mubarak yace wallahi wa tarana na shigo wajen imamu Malik ina koyar da mutane sai na ji Imam Malik ina kallon sa yana cikin karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san masallacin manzon Allah rairayi ne ba a gyare yake kamar irin yadda muke da namu a yanzu ba yace sai ga kunama ina kallon ta yana cikin magana faladarratu aqlabu sai kunama ta shiji ta tsari Imam Malik yana cikin karatu ya juya ya kalle ta Abdullah bin Mubarak yace ni ma na kalla sai na gabe sai daga kansa sai cigaba da hadisin manzon Allah ya ci gaba ta ƙara tare shi ya ce wallahi sai da ta tare shi so 16 sai da aka gama karatun tukunna sai ya rufe idanunsa ya ce fuska shi ta canza saboda yana cikin damuwa sai Abdullah bin Mubarak sai yake cewa ra'aitu minka al-yawma ajaban na ga abun mamaki a wajenka kunama ta ce je ka so 16 sai yake cewa wallahi lam yamnu'ni babu abin da ya hana ni in yanke hadisin manzon Allah illa ijlalan li hadisi rasulillah girmama hadisin manzon Allah ne daga bazan iya yanke maganar ba kaji waɗanda su hadisi ke karantawa ma amma ba sa son su yanke to amma mu a yau za a faɗa mutum hadisin zai ce Allahu akbar mata nawa ne za ka zo ka mata wa'azi sai ka gama mata wa'azi kai mata waɗanda su shaytanu ne amma ba duka ba sai ka gama mata wa'azi sai ta karkata kambalin da zai ta ce Allahu akbar sani shi Abubakar Muhammad Guni shugaban masu wa'azin Najeriya kenan eh shugaban masu wa'azi kenan mutum nawa ne zaka kawo mai hadisi ya karkata rigarsa ba abin da ya dame shi saboda tunanin sa abin bai zo da san zuciyarsa ba mutum nawa ne a Najeriya wai kuma in ka taba shi zai ce maka wai shi mai bin manzon Allah ita ina kake bin sa sai dai ne bin shaidan ko kuma ke jefin mutum ne za a zo a ce mai sunna ce ni sunna ka ɗaga wannan da sai ce a wannan hadisin bai da shi ba me yasa bai da shi ba saboda a'a ba su suka fara kawo ba ahlus sunna suka zo da shi bai da ba Michael Jackson ma kansa dandala wannan zai yi haka ne kada wani ya ce to a ina na gani ina fata muna bayyana to Allah ya ce wa abi Allah wa abi Rasul ku ida ga Allah ku ida ga manzo Allah ka duba littafin sa'atun wa sa'a Imam Shafi'i yake cewa Shafi na 257 nazo kofar gidan Imam Malik sai naga firki da aka tara raquma da kuma al-fajri bakal min misra daga kasar misra yace ina kallo ya ce kawai sai na ga sun mun kyau kawai sai na shiga wajen Imam Malik ina shiga wajen sa sai Imam sai na ce kai na ga waɗannan raƙuman da waɗannan dawakin gaskiya sun burge ma ahsanu ba me yake su kyau sai Imam Malik yake cewa hiya hibatun minni ilayka na maka kyautan su tunda kana so yana cewa bai kyauta sai shi kuma yake cewa in hau kenan yanzu da tafi gida tunda dama shi ai Imam Shafi'i yazo garin Madina sai ce inni la astahi min Allah ina jin kunyar Allah an aqa in taka turbata Madina kasar garin Madina bi hafiri dabba da kofatan dabba manzon Allah yana kwance a garin wallahi nan watani eh wani ce wallahi haka Allahu akbar ubangiji ta'ala ce wa adhibu Allah wa adhibu rasul kai hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari 1469 sahih muslim 1052 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ma u'tiya ahadun ata'an khayran wa awsa'a min al-qabr babu wani kyauta da Allah zai wa dan adam wanda tafi girma tafi yalwa fiye da Allah ya baka hakuri ashe kenan idan mutum yau yana da hakuri ya kwaikwayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutum nawa ne yau za a yi ai da shi ya hakuri akan wani jarabawa ci ba zai yi ba ka duba da tabin fadlan ta'amul bayin zawjayn imamu ma wani imama abin nan Muhammad Sajjid bin Shawri yake bada labari Shafi na 37 wani mutum ne ya aure mata da bakin sa yake cewa inna zawjati hadhihi matan nan tawo da kuke ganin ta 40 sana shekara 40 muna tare wa ma ra'aytu yawman qara yace wallahi rana dai ta farin ciki tunda na aure ta shekara 40 ban taba gani ba sai yace kun san dalili yace ranar da na shiga cikin daki wajenta yana shiga wajenta ko sai ta fara tankara mai bangon ta fara zagi shi sai yake cewa tunda yar dan uwana ne sai na hakura na danne zuciya ta kada in take ta dalilin da ya sanya ba zai take ta ba shine guda dalili guda daya sai yace alimtu anna ahadan la yahtamilu ma yace wallahi na san babu dan adam da zai iya daukar ta idan na take ta na saki farko a cikin al'umma masifa ce babu wanda zai iya to kada ka zauna ba ta da aure shi sa na hakura ni in ta shan masifa to amma mu a yau me yasa kake ganin sake sake yayi yawa rashin hankuri ne wannan ya sako sakin wawa daukan mahaukaci wani kuma sai gani na masha Allah tabarakallah baka san me yasa ta fito ba shekara 40 da Allah zamu iya yace dalilin haka fi Allah razaqani Allahu min hadi auladin barara fi Allah azza ta dalilin ta da ayya mutanen kirki yace kuma wallahi sai Allah ya taimake shi yace na dinga rubuce-rubucen da tafai wanda za ka bana al'umma musulmi yace ina roƙon Allah ya sanya ka zama sadaqatun jariya yace kai har na zama duk wani abin da za a yi na al'umma na amfani na kan iya samun dama in je in shiga cikin society a dinga taimakon al'umma yace in ba dalilin tana mun wannan bala'in ba da kullum ina tare da ita ba zan samu dama da zan yi wannan ba yace Allah na gode maka da kaman wannan ashe da aga Allah subhanahu wataala yana da fadi wa atiu Allah wa atiu Rasul shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikin makin annabawa dalilin da ya sanya aka ce kuma biyayya kenan hadisi cikin sahih bukhari 1235 sahih muslim 2286 manzon Allah ya ce inna masali wa masalil anbiya'i qabli yace misali na da misalin annabawa kafinni yace kamar masalin rajulin bana baitan kamar misalin wani mutum ne ya gina gida da ya gina gida fa ajmalahu wa ahsanahu ya kyauta da gidan yayi kyau illa labinatin min zawiya sai dan wani gefe ne kai a cikin gidan sai zama akwai gulof guda ɗaya wanda ba a sa ba sai idan mutane suka zo suka kalli gidan ai kowa zai dinga cewa ina ma wannan gulof din aka shi ko tunda gulof ɗaya ne kadai ya rage sai yake cewa to fa ana labina to ni ne wannan block din da na cike gidan na cike duniya gaba daya da cewa ni ne cikin makin annabawa wa ana khatamun nabiyyi gida baya cika idan yanzu da masallacin a ce babu block guda ɗaya cike ga wajen yayi rashin kyau ko to manzon Allah shi ne ya cike gaba ɗaya sai ya zama babu wani annabi da zai zo kuma a bayan sa to shi wannan annabin ake so wa abiullah wa abiul rasul dan wani ba zai fahimci wannan annabi ake nufi ba huwa fakhrul masharik wal magharib ahmad huwa qudwati wa lahu al manaqib tashhad huwa khatam lil anbiya ta'arrabat fi dhikrihi al anfas zaka muhammad man zata aqsu ghayruhu kawsilatin aw uswatin bayna al malaik tuqsad aw abtahi mathalan siwahu abtahi wa bihi al fadail kulluha tatajaddad huwa awwal qabla al malaik wa thara هو كوكب هو آية هو فرق ذاك الشفيع إذا الجحيم تأجدت إذ لا مناص ولا رهاة توقد يوم المعاد إذا سئلت فمن ترى فوق اللسان سوى الحبيب يردد كل الشواهد لو ذكرت ستختفي ومحمد دون الشهود مخلد من ذا على قلب كريم غيره فالكل مشبوهون وهو مؤكد صلى الله عليه وسلم yake cewa fakhrul masharik shi annabin da ake so kuma biyayya shine alfaharin kafar da yamman duniya gaba daya fakhrul masharik wal magharib ahmad shine ahmad huwa qudwati shine abun kai kai wana wala hudu manaqib tashhad huwa khatamul bil anbiya shine cikamakin annabawa wanda huwa awwal shine farko يوم المعاد رنتاش القيامة ذاك الشفيع إذا الجحيم تعجدا وانده تجه أنما ذاته لي تكبيد حديثي كسن سيد مسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة ذا بجهنم رتاش القيامة لها سبعون ألف زمان تنادى مرئي بدا دبو سبعين ومع كل زمان سبعون ألف ملك يزورونها أكون مرئي نوتى جهنم أبي ملايك بدا دبو سبعين يسكير كده إذا كون مرئي بدا يكون مرئي بدا دبو سبعين ملايك بليون هدو دا مليئة دري ترسير قوتى جهنم أما هكذا سنقوتى جهنم amma duk alƙum malaikun nan malaika dai ya fi girman duniya amma sai ta kwace a hannun mutane ta rubo kan kowa da kowa Allah ya ce wata la kullu ummatin jafiya sai kaga kowace al'umma ta yi nillan a gaban Allah gaba ɗayan mu zamu nillan a gaban Allah babu wanda yake yi magana sai manzon Allah to wannan annabin ba aka ce kuma da'a wanda Allah ma baya kiran sunansa a cikin alqur'ani saboda alkunya ina fata muna fahimta Allah baya tsara sunanshi inji Ibn al-Jawzi a littafin al-Wafa bi ahwali al-Mustafa shafi na 363 Ibn al-Jawzi yake cewa walamma zakara ismuhu yayin da Allah ya ambaci sunan manzon Allah da ta'ribi dan a gano waye yake nufi da matsayin ar-rasul din da yake ambata da cewa a matsayin annabin da yake ambata wai waye sai ce qaranahu bi dhikri risala jidd haka sai da Allah ya gwamama da ambatan cewa shi fa annabin Allah ne suratu al-imran ayat 144 Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma muhammadu illa rasulun qad khalat min qabli rusul shi manzon annabi muhammad ba kowa bane face annabin Allah kaga ko ina dai Allah sai ya ce rasulu ina fata muna fahimta a cikin suratu al-ahzab ayat 29 ko ma kana muhammadun aba ahadin bil rijalikum yace walakin رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما كما كسانشيوار idan mutun ya bi cikin al'ummar manzon Allah ya ma manzon Allah biyayya to wallahi yayi nasara kudubu minta bi al-khasa'is al-kubra na imam al-suyuti mujalladi na 3 ya fadi yadda manzon Allah ya babbanta da al'ummar duniya na daya yace akwai maktusa bihi fi zatihi fi dunya akwai abubuwan da Allah ya kebance manzon Allah da shi a zatin sa anan gidan duniya akwai maktusa bihi fi zatihi fil akhirah a karantar shi manzon Allah akwai abin da Allah ya kebance shi na daban ne a lahira babu wanda yake san wannan abu akwai maktusa bihi fi ummatihi fi dunya akwai abubuwan da aka kebance manzon Allah da shi a cikin al'umma sanan gidan duniya babu wanda yake da wannan abin shi kadai akwai na hudu maktusa bihi fi ummatihi fil akhirah akwai abin da Allah ya kebance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi kadai a cikin al'umma sa amma a lahira idan aka je lahira babu annabin da yake da tawaga ta yan aljanna sai manzon Allah shi fa malami suka ce to wannan ya nuna al'umman manzon Allah sun fi kowa yawa a gidan aljanna barkaci hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari 6528 hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim 221 wata rana ana zaune tare da manzon Allah sai manzon Allah ya ce amma kan zauna an ka kunu rubu'a ahli aljanna shin ba za ku so ku yadda ba Allah ya tsara ku kasance in an kasa ƴan aljanna tun daga zamanin annabi adam aka sa gida hudu manzo Allah ya ce ku za ku dau kashi daya a cikin kashi hudu fa kabbalna sahabbai suka ce sai muka yi kabbala to ku ba ku yi kabbala sai manzo Allah ya ce to ku saurara amma tarzauna an takunu thuluthu ahli aljanna ba za ku so kin an kasa ƴan aljanna gida hudu ku dau kashi daya ba sai aka yi kabbala kuma mun yi kira sai manzo Allah ya ce kai arju an takunu ruba ahli aljanna arju an takunu shaqr ahli aljanna yace kai wallahi idan kiyama ta kasance za a raba ɗan aljanna gida biyu duk al'ummar da suka zo tun daga zamanin annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kan annabi Isa shine na ƙarshe duka rabi ɗaya za a basu mu kuma mu za mu ɗaure biyu mu kadai sabai sai aka fashi da kabbala sai manzo Allah ya ce sa'ukhbirukum zan baku labari me dalilin da ya sanya hakan ya faru sai ce mal muslimuna fil kuffar muslimi a cikin kafirai illa ka sha'ratin bayda fi thawrin aswad kamar su muslimi a cikin kafirai kamar saniya ce fara a dauko ta a sanya ta a cikin bakatin shanu ya zaka zama daban to ku daban ne al'umma manzon Allah saboda kun mai da'a amma da ba ku yi da'a ba da ba za ku samu haka ba a shekenan duk da lalacewar da muke gani na al'umma waɗanda suke yin da'a ga Allah suna da yawa wa abiu Allah wa abiu Rasul sai manzo Allah ta sami yake cewa au ka sha'ratin sauda fi thawrin abyad ko kuma a ce saniya ce baka a dauke ta a sanya ta a cikin tawagar shanu bakaki ai kaga za ta zama daban to wannan ita ce alamar musulmi akan sauran waɗanda ba musulmi ba saboda al'ummar manzo Allah sun yi biyayya fiye da al'ummar da ta gabata mu ba mu ga manzo Allah ba amma muna san shi kuma muna mai biyayya amma waɗanda sun gan shi sun kafirce shi sai Allah ce wa abiu Allah wa abiu Rasul wa ida'a ga Allah sun ida'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin hadari ne mai girma idan ba kuma manzo Allah da'a ba Allah zai tabe ka da shari'a zai tabe ka daga cikin tambayar da Allah subhanahu wataala zai wa dan adam hadithin Adi bin Hatim al-Ba'i hadithin ya tabbata a cikin sahih Bukhari 1113 hadithin ya kara tabbata 1595 hadithin ya kara tabbata a cikin sahih Bukhari 1725 hadithin ya tabbata a cikin sahih Muslim hadithin 1116 hadithin ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi 2415 hadithin ya kara tabbata 2953 hadithin ya tabbata a cikin sunan Nasa'i 2553 hadithin ya tabbata cikin sunan na Ibn Majah hadithi 1085 sunan Ad-Darimi 1668 hadithin ya tabbata a cikin Musnad Imam Ahmad bin Hanbal 1019 Adi bin Hatim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa ahadun babu wani a cikin duniya face sai sun yi magana da Allah baki da baki babu shawaki laysa bainahuma tarjuman babu wani tafin da zai dinga fassara maka magana da zaku yi da Allah babu wanda zai dinga faɗa ma Allah a'a wai a fassara ma a'a kai da Allah zaku yi magana a filin alkiyama kuma tambayar da Allah zai wa kowa shine alam uti kamalan ban ba ka kudi ba sai ka ce an ba ni kudi me kake da kudi sai Allah ya kara tambayar ka alam ursil ilayka rasula ban aiko maka dan aike ba sai ce bala manzon Allah yana bada labari yace fayanzuru an yamini sai ya duba ganin daman shi fala yara illa an-nar babu abinda mutum zai gani sai wuta وينظر عن شماله في مثل يتوب جيفة صنعه فلا يرى إلا النار بابا أبن ذيك نسي وطا أنا ما يتنبايا وطا كسرك وطا جهن نمع هكذا أما تنبايا أدم تنبايا توكا كي نمتي يدعى يا أبو مي ثوبي إذا ما كي يدعى بكاشك كم مصيبة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ubangiji ta Allah ce ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in tawallaytum idan kun juye baya malama suke ce fa in tawallaytum ay fa in adbartum an ta'ati Allah wa ta'ati rasulihi idan kuka juye baya ga da'a ga Allah da kuma da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna ma ala rasulina al-balagh al-mubin to annabun mu dai ita da sakon Allah in kuka juye baya domin juye baya annan malama suke ce fa in tawallaytum kalma ta'tawalli musta'ar ana am arantani alaranci abinda ake nufi shine al-insiraf juye baya malami kace fa in tawallaytum fa'u tafri' fa'u ne da aka gangaro da ita aka sanya ta tahziru min isyani Allah wa rasulihi ana yin gargadi ne domin kada a saba wa Allah da manzonsa ina fata mana fahimta fa in tawallaytum to shi sa malami suka ce Allah ya yi amfani da kalman at-tawalli ne anan wajen tashri'an lahu mubalaghatan lahu fi at-tahzir dan an nuna munin abin da mutum yayi idan yayi wa ya ci wa Allah da'a da shi da manzonsa sai sani cewa yana cikin masifa fi Allah ce Allahu la ilaha illa hu Allah shine la ilaha illa hu bai da wani babu wani abin bauta in ba shi ba wa ala Allah fa litawakkalul mu'minu ga Allah ne kawai mu'mini suke dogara Allah sama na daga ciki anan Allah ce Allahu la ilaha illa hu malami suke ce wannan khabar ne bi ma'na talab labarin ne ake bayarwa amma ma'anarsa ana nema ne ku yi ina fata muna fahimta ana nema ne mutane su yi shi sa Allah ya ce Allahu la ilaha illa hu ma'anarsa shine wahidul ilahiyya ku tsarkake Allah da bauta shi kadai kada a kuskura a hada Allah subhanahu wataala da kowa wajen bauta ina fata kuna fahimta kar a kuskura a haka shi da kowa wajen bauta domin hada shi da wani a wajen bauta to shine ke kawo maka shirka ina fata muna fahimta to anan da yawa daga cikin malamai suka ce Allahu la ilaha illa hu Allah shine shi kadai ai ayyuhan nas ya ku mutane inji ibnu jarir al-tabari ayyuhan nas ma'budukum ilahun wahid abun bautan ku shine Allah shi kadai la ilaha illa hu ba shi da wani ba wani abun bauta in ba shi kadai ba ashe kenan wadanda suke bauta ta maguma ka da wai da sunan su kun halaka domin Allah shine shi kadai anan inji ibn ashur yake cewa wa hada tafkirun lil mu'minin wannan tini ne tunatarwa ne Allah yake gani ga mu'minai kaman an ce musu ne Allahu la ilaha illa hu shi Allah shine shi kadai to duk wanda ya yarda da cewa shi kadai ne Allah din fa alaihi an yubi'ahu to ya dace a gare shi wa Allah da'a ina fata muna fahimta to shi fa Allah ce Allahu la ilaha illa hu Allah shi kadai ne abun bauta sai ce wa ala Allah fa litawakkalul mu'minun ga Allah ne kadai mu'mini suke dogara to an ce Allahu la ilaha illa hu la ilaha illa Allah wannan kalma da kuke ganin ta la ilaha illa Allah tana da ma'ana a cikin alqur'ani mai girma da sunan in kaji Allah madaukin sarki ya ce al-udwatul wusqa igiya mai karfi ita ce la ilaha illa Allah سورة البقرة آية 256 فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالقدوة الوثقى وليتجي القدوة الوثقى من فهمت؟ سنة النبي إذا كتي ألا مطلق ينسكي أتشك القرآن ياتي العهد القوي سورة مريم آية 87 لا يملك الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا كي وانجي ركي القول ألا تتشي لا إله إلا الله من فهمت؟ sannan idan kaji Allah madaukakin sarki yace wa alzamuhum kalimata taqwa a cikin suratul fath kunji aya suratul fath aya ta 26 kalimatut taqwa kalma ta tsoron Allah ita ce me la ilaha illallah mun fahimta suratul naml aya ta 89 man jaa bil hasanati falahu khairun minha me alhasana wanda yazo da alhasana wanda yazo da la ilaha illallah ita ce alqawlu thabit سورة إبراهيم آية 27 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ما القول الثابت شيني لا إله إلا الله أكن تنبيه مثل أشين كبير ما تشيتي لا إله إلا الله إذا تشيك كلمة زاء تنبيه هو هو رنجاشنا القيامة ألا ما تشيك تكي سورة القصص آية 66 ليتي ماذا أجبتم المرسلين ما بك أمسى ومنزلي إذا تشيك لا إله إلا الله بتشيك بإيمان إلى الله كما شيء أنه شيني أنه الله من فإيدا suratul maida ayat 109 su kansu annabawan Allah sai ya tambaye su akan me kuka yi ma za ku jibtum me kuka amsa inji Allah duk akan kalmar la ilaha illallah lokaci yayi insha Allah ta'ala idan Allah ya kimo zuwa gobe zamu ci gaba da bayani akan wadannan ayoyi guda biyu da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana fid dunya wal akhirah abinda da fada dai Allah ya bada sake sanya a mizani abinda da kuskure ubangiji ta'ala ya gafarta mu hada sallallahu alaihi wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi sallim subhanallahi rabbil alamin bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.